أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da karartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda da ke wannan unguwa ta Gawanka tare cikin wannan gari na Damagaram, a wannan yammaci na ranar Laraba wanda ya daidai da 18 ga watan Sha'ban, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 28 ga watan 2 miladiya ta 2024. Domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafin na Ahkamus Siyam wal Qiyam wal I'tikaf wa Zakatul Fitr na babban malami Al-Sheikh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi. Wanda idan ba manta ba a darasin mu na jiya, muhara bayani game da malam abin da ya kawo mana kan hukuncin azumin watan Ramadan, wanda mun gani cewa lalle azumin watan Ramadan wata ibada ce daga cikin ibadu masu girma wanda Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta mana. Bari malam yace rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, rukuni na hudu. Malam yace dukkan mutumin da ya musan wato wajibcin azumin watan Ramadan, to wannan mutumin wannan kafiri ne. Malamai suka ce ittifaqan, wannan ittifaqi ne na malamai. Amma mutumin da yayi itirafi da wujubin shi azumin watan Ramadan, ya yarda ya kudirce ta cewa azumin watan Ramadan wajibi ne, amma dai bai yi ba azumin wannan saboda kasala ko ragwanci. Wasu daga cikin malamai suke cewa shi ma dai yana cikin wato dan uwan ɗayan shine zai zamanto kafiri. Wasu kuma sun ce a ba zai zamanto ba kafiri. Amma dai magana wadda malamai sun yi sabani akan ta, cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya musan azumin watan Ramadan ya san wajibi ne amma ya ki. Wasu suka ce ai rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, to idan ka ki yin rukuni daga cikin rukunan musulunci matukar ba wani uzuri na shari'a ba, wato ya zamanto ya hau kanka, to wannan ba zai zamanto ba kai cikakken musulmi ne. Saboda suka ce ai gimshikai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan wasu shikashikai, wasu tushe, wasu gimshikai wanda suke guda biyar. Daga ciki akwai azumin watan Ramadan. To idan ya zamanto aka ce ma an gina abu akan wasu abubuwa guda biyar, da za a ce babu wannan gimshikin guda, wannan abin zai tsaya ba? Zai tsaya ba. To amma sabani ke da ku wajen malamai. To muna bayani akan wannan lokaci wato ya yi halin shi. Zan mu tashi inda malam yace wa amma bin nisba lis salati, kenan zai karrabo ma bayani game da hukuncin mutumin da bai ya bar yin sallah. Tukun ya dawo ma kan bayani kan azumin watan Ramadan. Malam ya gina littafin shi ne akan ilimi. Zaka ga zai shiga cikin mas'ala wadda take ta ilimi, mas'ala ta ilmiya, saboda ga daliban ilimi. Sannan ya bayyana ma dukkan wato aqwal na mazahib, irin wannan mazhaba ta tayi akan kaza. Zaka gani malam yana cewa huwa mashhur fi mazhab Imam Ahmad, ko kuma yace ma mazhab Imam Malik, yana kawo hujja game da abin da ya shahi Malikiya da kuma mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal. Malam yace wa amma bin nisba lis salati allati hiya thaniya arkanil islam, safa ta 16 kenan. Malam yace sani dai bari game da abin da ya shahi sallah, wanda mun sani sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci. Malam yace fal qawlu bi kufri tarikiha kufran akbar mukhrijan min al anil millati manqulun an salaf hadhihi al umma wa aimmatiha, cewa fada game da kafircin dukkan mutumin da ya bar sallah wannan abu ne wanda yake shahararre wanda aka hakaito shi daga wajen magabata nagari da malamai wanda suke na wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malai yace wa kad naqala anis sahabati annahum an hakaito ma daga sahabbai cewa suna cewa ma kanu ya rauna shay'an tarkuhu kufran illa sala basu gani ba wani abu wanda babu wani abu wanda suke ganin cewa barin shi kafirci ne karara kama abin da ya shafi sallah yace wan nususu fi dhalika sahihatun wa sarihatun nassoshi na shari'a akan wannan ingantattu ne suka zo kuma a bayyane suke karara malai yace ka hadis kama hadisin al ahdu alladhi bainana wa bainahum as salat faman tarakaha faqad kafara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqawlin da ke tsakankanin mutum musulmi da kafirci bambancin mutum musulmi da kafiri shine mine shine sallah wani yana sallah eh wannan musulmi ne wani bai sallah to wani mun san ba musulmi bane ba shi yasa zaka gani annabi sallallahu alaihi wasallama cikin yaƙe-yaƙen shi idan yazo zai shiga gari da yaki ta yake ayi adakanta lasiyama da asuba aji an ji kiran sallah ko ba za a ji ba idan an ji kiran sallah kenan garin musulmi ne idan kuma ba a ji ba kenan wannan garin ba musulmi bane ba zai zamanto a shige su da yaki to shi yasa sallah ita ce take bambance cewa wani musulmi ne wani ba musulmi bane shi yasa malam yace ma hadisan karara a bayyane suke kuma sahihaini a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainal abdi wa bainal kufri washirki tarku sallah tsakankanin abin da yake da tsakankanin bawa da abin da ya shafi kafirci da shirka shine abin da ya shafi barin sallah wannan ba sabani wajen malamai dukkan mutumin da ya bar sallah wani kafiri ne ita ce magana wadda take jamhurin malamai suka tahi wato akan ta sai malai yace wal khilafu fi hadhihi al mas'ala ma'rufun inda ahli al ilm akwai sabani a wajen malamai sai yace lakinna al mufti bihi wal murajjah annahu yakfur abinda ake yin fatawa akan shi abinda yake shine wato rajihi wajen malamai shine wato dukkan mutumin da ya bar sallah wato to ya kafarta kama qarrara zalika shaykhul islam ibn taymiyata wa ibn al qayyim kama yanda shaykhul islam ibn taymiya da almajirin shi ibn al qayyim suka zamanto sun tabbatar da wannan al'amari shi sa ibn al qayyim yake da wannan littafi al salatu wa hukm tarikiha wato sallah da hukuncin mutumin da ya barta ita sallah ita ce kawo bambancin ka tsakankaninka da abin da ya shafi wato kafiri sai malai yace walaysa fi takfirihi mu'aridatun liqawlihi lillahi jalla wa ala game da kafirta mutumin da bai sallah bai cin karo da fada Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta ma mutumin da ya hada bautar shi da wani amma wa yaghfir ma duna zalika liman yasha amma sabanin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta ma wanda ya ga dama matakar ba shirka ba kai to malam yace wannan kuma bai cin karo da wancan barin sallah sai yace maka mine li anna tarku salat kufrun aw shirkun saboda ita ma barin sallah wannan kafirci ne ko kuma shirka ce yace fa yakunu dakhilan fil aya kenan zai zamanto cewa yana shiga kalkashin wannan aya cewa Allah bai gafarta ma mutumin da ya kasance ya mutu yana yin shirka ko kuma yana wato kafirci to sallah ma tana cikin kalkashin kafirci idan baka sallah kenan zaka zamanto wato ba musulmi ba sai malai yace li anna liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bainal abdi wa bainal kufri aw shirki tarku sala abinda yake tsakankanin bawa da abinda ya shafi kafirci ko shirka shine barin sallah fa idza taraka sala idan mutun ya bar sallah faqad kafara aw ashraka to hakika ya kafirta ko kuma yayi gama bauta Allah da wani fa huwa dakhilun fil aya malan yace wannan yana cikin wannan aya shi ma hukunci sai yace ma wayara jam'un min ahli al ilm wasu daga cikin malamai suna gani kuma anna kufruhu la yukhriju anil milla cewa kafircin shi bai yahudda shi daga cikin wato inwan musulunci yace ilman anna ba'du al ilm min al maghariba til qarn al sabi' yarawna anna al khilaf fi kufrihi inma mujarr huwa mujarrad tanzir yace yana daga cikin abinda wasu daga cikin malaman yammaci malaman maghrib suke ganin a karni na bakwai cewa dukkan mutumin sabanin da ake malamai da suke yi kan sabani akan wanda ya bar sallah ya kafirta ko kai bai kafirta ba kawai abu ne wanda malaman fiqh suke hakaitawa me suke hakaitawa yace la haqiqata lahu babu shi a lokacin su a zamanin su magabata ba za a samu musulmi ba a ce musulmi bai sallah gani suke kamar irin shi yasa malam ya kawo ma misali yace li annahu la yatasawwar an yujad musliman yatruku sallah ai ba za a iya hankaltawa a ce wani musulmi ne ya bar sallah kaga su malamai magabata a zamanin su amma da an lokacin nan suka gani ai za su ga wannan in abu karara Allah subhanahu wataala ya data da mu sai suka fahimci cewa wannan mas'ala ai inda hum ka ghayriha min al masail al iftiradiyya allati yadhkuruha al fuqaha kama qalu fil fara'id sai suka ce kaman mas'ala ce wanda take wato ake kamantawa to yanzu idan abu kaza ya abu ku to ya ne ne za a yi saboda malaman fiqh suna da wannan kamar yanda suke cewa a wanda ya shahi gado cewa tuwfiya zaidun an alfi jaddin wato zaidi ya mutu yana da kaka dubu za a samu mutumin da za a raba gadon shi yana da kaka dubu kaza da kaza kaga mas'ala ce ake hakaitawa ta ilimi a lokacin ba za a samu ba wannan abu to su ma zamanin da ba a samun a ce mutum musulmi bai ya sallah a ce kai kana musulmi a ce kuma baka sallah a su kawai hakaitawa ne suke to in ya waru irin karshen duniya su a ganin su sai karshen duniya za a samu wannan tunda an ce alkiyama za ta tashi akan shirarul khalqi wanda mutane wanda suka fi sharbi babu musulmi duka za Allah subhanahu wataala zai dauke musulmi sai wanda suke fasadi akan sa alkiyama za ta tashi to su a ganin su sai wannan lokacin za a ce a samu mutum bai sallah musulmi to amma a zamanin nan anan garin ma ina ji kai samu jama'an da basu sallah Allah subhanahu wataala ya kare mu malin sai yace fa hadhihi sura la tujad fil waqi ai wannan sura ta cewa zaidi ya rasu da kaka dubu babu ita a waqi sai yace la tujad fil waqi wa kadhalika al amru fi tarki salah haka al amari su ma zamanin su malamai game da barin sallah to mutum musulmi ya bar sallah su ma a wajen su babu wannan yace wa alaihi akan wannan la yujad khilafun haqiqiyyun baina ahli al ilm shi yasa ba a samu ba sabani wanda yake tabbatacce akan mutumin da ya bar sallah wai a zamanin su kawai wanda bai sallah kawai ba ka musulmi bane ba su a wajen magabata kawai baka sallah ba musulmi bane ba ai mun ga zan mun gani in mutum bai sallah su a wajen su kai jami'i ya barka ko sai an zo ana ma ta'aziyya kwana wajen sati biyu za a zo ana ma ta'aziyya jami'i ya barka ko in kabbara al-harama sai ai wani kwana uku ana ma jaje cewa wallahi wane musiba ta same ka a ce ka bar takbiratul ihram amma ka duba halin mu a yanzu sai dai mu ce Allahul musta'an Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan wato daidai sai malam yace fa hum la yatasawwaruna ba sa hakaitawa su ce anna musliman cewa mutum musulmi ya turku sala ya bar sallah suka ce Allahumma illa an yakuna qurba qiyamis sa'a kama qala ba'dul ulama ce bari dai sai dai in ya kasance kusa da tashin alkiyama to yanzu ka duba a unguwa da Allah kai ma ka san wane wanda shi sallah kawai he ka tari ko he juma'a akwai wanda yayi juma'a juma'a shi ma dalilin mi ne dalilin ka ya ga kowa ya tayi shi kadai za a bari tukun shi ma zai ja tafin shi a tai yasa jallabiyar shi wanda yayi sati sati yake daukowa amma alhamdulillah in ramadan yazo kuma zaka gani kowa imani ya dawo shi wannan yake nuna ma muhimmancin ramadan to shi yasa malamai a wannan gaba suke cewa idan ramadan ya zo yi kokari ku yi ittikazin fursar wannan da siya ma mu wanda muke dalibai ku yi ittikazin abokanai wanda kuke tare da su a lokacin zuciya ta danyi sanyi wani har ya samu yana zawwa makaranta to yi kokari wannan zawwa makaranta da yake yana zawwa wajen tafsiri yana zawwa sallah ana zawwa qiyamul layl da shi yi kokari ka rike shi hatta bayan ramadan ka janyo shi ka ce zo mu ci gaba da zuwa karatun wannan zo mu ringa zuwa sallar wannan zo mu ringa yin kaza saboda idan ya zamanto ta dalilin ka Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa la an yahdi Allahu bika rajulun wahidan khairul laka min khumrun na'am yafi alkhairi abaka jajayen raqumma a ce mutum daya ya shiriya daga ya zamanto ya musulunta ko ya shiryu ta dalilin ka bak san ba wani irin lada zaka samu saboda dukkan abin da ya aikata na alkhairi to kai ma za a baka lada to baka sani ba tana yiwa a waye gari shine zai zama to mufti al'am na garin ku ko kuma shine zai za a yi wani hamshakin babban malami wanda yake ga ibada ga komi to zai zama to duka wannan aikin da yayi ubangiji ya shirye da shi ta dalilin ka kaga zai zama to kai ranar tashin alkiyama ka tahira lahira da aikin ka kuma shi ma ka samu makwanta kwatankwacin nashi ba tare da an rage mishi ba kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin magabata in ban manta ba yake cewa za a zo ranar tashin alkiyama mutane wasu suna zawa da ladan su da ayyukan su wani to zai zo da ladan shi kuma da mutane a cikin sigelin shi ba shi kadai ba a saka a sigeli da za a auna ladan ka da komin ka kai to sai a zo da wanda suka shiryu ta dalilin ka su ma duka a dora a sigelin ka mu duba Abubakar Siddiq mutum shidda cikin asharul mubashirin fil janna suka musulunta daga hanyar shi mutum shidda wanda an ce musu tun a duniya su ƴan aljanna ne tun a duniya ma an ce musu su fa ƴan aljanna ne to kuma ta dalilin Abubakar suka shirya to ya kake gani to sikeli shar to karshen sikeli kuma wanda yayi kowanne yauni shine a sikelin cikamakin annabawa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ta dalilin shi duk kowa ya samu kamshin musuluncin wannan dalili sai ranar tashin alkiyama yazo cewa da za a dora mutan da suke sammai da kasai da suke tsakankanin su a sikeli guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye su to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da banne shi yasa gaba da muke bayani shine kai kokari a wannan lokaci na Ramadan idan wani ya shigo abokinka kaga yana zawa masallaci yi kokari ka rike shi yi kokari ka janyo shi yi kokari ya zamanto ka sa ya dawo makaranta yana karatu baka san ba mi zai samu ta dalilin bi zaka samu ta dalilin wato wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malai yace wa hada li anna salata amruha azimun wannan duka maganar da malamai suke saboda mi saboda sallah wallahi lamarinta mai girma ne lamarin sallah mai girma ne wa lam yakun tarkuha ma'rufan fi ahli salaf barin yin sallah ba a same shi ba a zamanin salafus salih magabata na gari ba a samu ba a lokacin sa a ce wani bai sallah a ce wani bai sallah ka duba tarihi zaka gani a ce ma wani shekara sama da 40 yayi kabbaral harama bata taba huce shi ba kabbaral harama wai mun san kabbaral harama liman an tare kama yace Allahu akbar kai kana baya kace Allahu akbar to wannan kabbara bata taba barin shi ba sama da shekara 40 nan ma akwai wani bawan Allah wanda a cikin kasar mu nan Niger yana kokartawa kabbaral harama bata barin shi yayi wajen shekara kawaran nan liman kawai yazo ya tare kama bira yazo yake ta hada kai yanzu liman miye zai kara ni zai rage ka idan ka dan jira lokaci ka sana zo to ka gani irin wannan kuma kowa yana iyawa kai karhin zuciyarka kai karhin sheidani ya zaman to ka sama kanka cewa kawai zan zo masallaci daga lokacin sallah yayi lasiya ma a wannan zamanin mun san duka ana rubuta mana cewa gashi nan za a yi kiran sallah karhi kaza a tare kama karhi kaza to abu ne wanda dole he mun rinjayi abin da ya shafi zukatan mu da abin da ya shafi sheidani Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam yace wa innama tasamaha an-nasu wa tasahalu fiha fima ba'd mutane sun yi sakaki sun yi sauki sun yi ragwanci ne akan abin da ya shafi sha'anin sallah bayan magabata sun huce yace wa kunna ila waqtin qaribin mun kasance a wani lokaci wanda yake kusa la nasma'u bi tarki as-salati fi biladina ba ma jin ga samun wani a ce wani yana bayyayin sallah a wannan garuruwan namu yace faqad kana man fatahu shay'un minha ma'al jama'a nazara an-nasu ilayhi nazarat izdira'in wato lokacin da za a samu idan aka samu mutum wato jam'i ya bar shi jam'in sallah ya bar shi mutane sai su ringa mishi kallon wani fa ya tafi wani musiba ta same shi wani jam'i fa yau ya bar shi to kai yanzu ba ma jam'in ba ya barka sallan ma ta barga ina ji sai daidai ku za a samu a ce wani lahiya kwana biyu na gani masallaci sai a retar kake zawa to wannan abu ne wanda ya kamata mu ringa koyi da salaf wani idan ka shi addini nasiha ne addinun nasiha Allah subhanahu wataala yana mana nunin cewa tazkira wannan fa zakkir inna fa'ati dhikra tazkira am tunatarwa da zakka ma mutum tana ƙara tada shi akan idan yayi sakaci akan wani abu ya dawo ya ringa ci gaba kai ne kaga wani yana ta'athiri sallah ko kuma yana kaza ko kuma yana kaza da Allah wani rauni ya same shi ko kuma wani abu babu laifi ka zo ka mishi nasiha to wannan nasiha da zaka mishi zata motsa shi da Allah ya zaman to ya rike wannan abu ya dawo yana ci gaba da wannan ayyuka na abin da ya shafi alkhairi mallan yace wa naqasa qadruhu indahu idan ya zaman to an same shi sallar jama'a ta bar shi a zamanin su hatta daraja shi sai a ringa kallala sha'anin shi yace wasara ala khaufin wa wajin sai ya zaman to shi ya kasance a cikin tsoro da bakin ciki da furgici saboda sallar jama'a ta bar shi yau an yi sallar magriba ba tare da shi ba mutane sun ringa mishi wani kalla kallo kai yanzu da a ce ana yin irin wannan ai ka gani da mutane sun samu suna jaddada abin da ya shahi wato imaninsu yace bal qad ya'zur thumma yustafta fihi ahlul ilm bari kai za a ringa neman cewa fa wane an ya kula lamarin nan nashi ba sai an je ba an nemi fatawa wajen malamai kalluha babban abin cewa jami'i ne waye bar shi ya zo daga baya yayi sallai ana mishi wani kalla kallo za a koma a ringa neman fatawa malam ya ne hukuncin wanda jami'i ya bar shi to ka gani yanzu kuma mu he muka yi ragwanci muka yi tasahuli akan lamarin amma zamanin magabata ka duba ka gani yanda suke yace fatar al-ab wani mahaifi zaka gane shi masalan misali balan yace yastafti fi sha'ani waladihi zai zo game da sha'anin wato dan shi yayi tambaya yace alladhi la yusalli salata subhi ma'al jama'a tab yace dan shi wabe yin sallar jama'a sallar asuba cikin jama'a yana neman fatawa wajen malamai mahaifi zai zo ya ringa neman fatawa cewa malam wane wallahi dana naga bai yin sallar jami'i cikin jama'a salatu subhi sallar asuba fa yuqalu lahu ku tsaya ku ji magabata ya ciki sai a ce mishi kai danka bai sallar ta jami'i ta asuba hazal walad to wannan dala khairati babu alkhairi tare da shi fa hadha yuhjaru wa yutradu min albayti irin wannan da ana kaurace mishi a jehe shi a kora shi daga gida bai sallah asuba cikin jama'a ala khairi fihi ana kaurace mishi ko kuma a kore shi wai turadu min albayt a kore shi daga gida yace summa ba'da zalika tasahala an-nas sannan wannan magabata bayan su sai mutane suka yi sauki yanzu da irin wannan ake da ka gani ai akwai abubuwa to shi ba malam ya kawo wani togaciya akan lamarin irin wannan sai yace summa ba'da zalika tasahalan nas bayan wannan sai mutane suka zamanto sun saukaka akan wannan wata samahu hatta wasala al-amr ila annahu yujad fi buyuti kaseerun min al-muslimin man yatruku as-salata bil kulliya yace hayyasa aka wayi gari dan saukin da ake yi ake sauki akan lamarin addini har aka zo a gida na musulmi gidaje da yawa na musulmi za a samu mutanen da sun bar sallah kwata-kwata malam yace fa iza afta fihim bil fatwa as-sabiqa annahu yutradu min al-bayt wa yuhjaru fi misli zurufina allati na'ishuha talaqqafahu alf shaytan fatazdadu ma tarki as-salati umurun tadurruhu wa tadurru ghayruhu bihaythu yata'adda khataruhu ila ghayrihi فتسامح الناس حتى في الفتيا في مثل هذا مالن yace sai aka wayi gari da jama'a diyawa suka zamanto a gidajen musulmi diyawa ana samun mutanen da basu sallah sai mutane suka zamanto sun yi rauni an yi sakaki sai aka fasa yin fatawa da waccan fatawa ta cewa a kori yaron daga gida saboda mi ne mallan yace idan ya zamanto an kore shi a irin wannan lokaci da muke ciki an kore shi daga gida to zai zamanto can ma an koro wani wancan gidan ma an koro biyu wancan an koro uku sai su hadu su ce mu ne jama'ar da bin mu sallah aka kore mu ka gani wannan yasu koma gehen gari su ringa kidmashin Allah subhanahu wataala ya kare to saboda haka sai ya zamanto mutane har suka yi sauki akan lamarin wannan suka fasa daukan waccan fatawa ta wato mutanen farko fa yuqalu lil ab sai a ce ma mahaifi game da sha'anin dan shi alayka an tabzul lahu an-nasihata wa tushaddid alayhi hatta yusalli to abinda yake kanka danka kaga yana sakaki da sallah ya zamanto to babu abinda yake kanka face ka zo ka yi matukar kokarin yi ma wannan dan naka nasiha ka kwadanta mishi cewa fa sallan nan fa ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza ka tsawatar mishi ka kuntata ka tsananta mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mini lokacin da mu umurci yaran mu da yin sallah lokacin da suke shekara nawa shekara 7 idan suka kai 10 annabi sallallahu alaihi wasallam yace a buge su idan basu yi ba to shi yasa dole ya zamanto a gida gidan da ya zamanto akwai yaro daya biyu uku maza ko har matan ma a samu wani shugaba a ce wannan kai ne shugaban masu sallah ko kuma a ce shugaban wato kula da sallah kai ne shugaban kula da sallah yanzu misali nan ko kuma kowa in yaje gida su yi komiti ce wani an dora ka kai ne shugaban kula da sallah akwai yara ƙarana misali wanda ba su yi ba sallah kai zakka zo ka hwade ka ce wa da bai yi ba sallah a dauki mataki a kai shi kenan kaga wannan zai tarbiyyantar da wato mutane yara su taso wato da zaman zawwa masallaci da yin sallah da yawa zakka samu gidaje wanda mahaifa ko kuma wanda suke kula da lamarin yaran mas'ulai akan yaran busu kula ba da abin da ya shafi sallar yaran la'alla wani dan ya kwana biyu la'alla wani kuma ko wani rauni ko wani abu makamancin haka ko aka ba a kawo ba da kula da sallar yaran amma zaka samu kuma alhamdulillah wasu kuma zaka gani kai tsaye ana kiran sallah zaka ji du yaran da aka gani a ce je yi sallah je kai sallah sai dai daga baya wani zaka gani ko ba a zo ba aka bibi yaran cewa shin yayi ko bai yi ba daga an yi ya tayi wani waje shikenan ya bace ba to dole mahaifi ko mahaifiya ko kuma wanda yake wa game da yara kanana wanda aka ce a umurce su yi sallah ko wanda har alƙalami ya kai kansu dole ya zamanto ka dauki mas'uliyar wannan Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dole wannan mas'uliya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dole sai an tambaye ka ba za a tambaye mafi yawa abinda aka hi kula da shi game da yara yanzu game da gida zaka kalla zaka samu idan ka raba al'umma gida biyu ko gida uku kalla zaka samu gida kashi guda wanda suke kula hatta da sallar diyan su zaka samu wannan kashi biyu kawo abinda suka hi bada muhimmanci shine mene aka musu abinci sun tayi lakwal sun tayi karatu sun yi kaza sun ci tuwo baka ciyar da mutum ba ruhin zuciya ka ciyar da shi ruhin gangan jiki kaga za a wayi gari yayi karyinka za a wayi gari idan bai tarbiyyantu ba zaka ji tana mishi wahala sallah me yasa take ma mutum wahala idan ka gani kana sallah tana maka wahala saboda ka zamanto ko baka yi ko baka saba ba ko kuma mine alamomi na abin da ya shafi munafiki kamar yanda ayat Allah subhanahu wataala ya ambata to dole ya zamanto a gidajen mu mu zamanto muna kula da babban abu ita ce sallah da sallar nan ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunnan musulunci mun ga saboda girman ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya bar sallah ya kafirta to kaga magabata suna kore wanda bai sallah to yanzu amma suka ce mine ace ya zamanto an mishi nasiha an tsananta mishi akan mine akan yazo yayi wannan sallai sai malam yace fal amru jiddan khatirun al amrun wallahi da gaske abu ne wanda yake da khatar abinda yake da wato abinda ya shahi hadari da tsoratarwa game da mutun ya bar a gidan shi a samu wasu busu yin sallah ko kuma barantana shi ma ya zamanto bai malai yace fa idza hakama bi kufrihi kufran mukhrijan anil milla fala khaira fi mujalasatihi dai zamanto an hukunta shi shi game da hukuncin cewa wani duk wanda ya bar sallah kafirci ne kafircin da yake hudda mutun daga musulunci to babu alkhairi da ka ringa zama da wannan yadda babu alkhairi ka ringa zama da wannan aboki babu alkhairi ka ringa zama da wannan mutumin sawa'un in miji ne ko kuma mata miji matar shi batta sallah dole ya zamanto ya sa ta tsaye sallah in ta kiya to ashe a raba kaya ta tai gidansu shi kuma miji ne in bai sallah dole ta mishi nasiha cewa wani kai sallah bai ya sallah bai to sai aje gida alkali a ce to ita mijinta bai sallah ta ce yayi bai kaza da kaza ita ba ta iya zama ba da wanda yake ba musulmi ba saboda ita musulma ce to wannan abu dole ya zamanto mutun yayi matukar kula akan shi malam yace wala musakanatihi babu alkhairi game da abin da ya shafi zama da shi summa ba'da zalika bayan wannan saran nasu yanzuruna fil aqwalil ukhra sai aka samu mutane sun wayi gari suna duba game da wasu fada wasu kaulika wato wanda suke na daban wasu maganganu na daban yace li annahum saboda mi ibtulu biman yatruku salata aw siyam saboda Allah ya jarabce su a gida ga mutumin da bai yin sallah ko kuma bai yin azumi yace ala kulli hal akan dukkan kowanne lamari dai kufru tariki salahu wal mufta kafircin wanda bai sallah shine abinda malamai suke fatawa akan shi yace wa huwa al murajjah inda shuyukhina kuma shine abinda yake rajih wajen wato malaman mu yace wa amma baqiyatul arkan sanin da sauran rukunai az-zakatu was-siyam wal-hajj fa jamaahiru ahli al-ilm ala adami kufri tarikiha idha i'tarafa bi wujubiha da yawa daga cikin malamai sun ce to sauran rukunan idan mutun ya tabbatar wajibi ne akan shi bai yi ba ba za a ce ba wani kafiri ne sai dai ya zamanto babban zunubi ne kabira ce daga cikin kaba'irul zunub kai baka san ba Allah zai gafarta ma ko ba zai gafarta maka ba yace wa in kana al-qawlu bi kufri بكفره كالصلاة قولا معروفا في مذهب أحمد وعند أصحاب مالك رحمهم الله يتي أماري برسورة لكنا تيوا زكا دا أزمي دا حجي إدم تنيا برسو تو أوجن مذهبات إمام أحمد دا وصل تكم مالكية سنة غنن سوما ونمتانا كهورين مذهب إمام أحمد da bangare ɗaya daga cikin mazhaba ta Imam Malik suna ganin cewa dukkan mutumin da ya bar wani abu daga cikin rukunan musulunci kawai ba musulmi bane ba ba musulmi bane ba kenan wannan shine abinda malam ya kawo mana akan wannan mas'ala cewa nan duka ya ma bayanin sallami ne dan ya kawo ma sabanin da malamai suka yi akan cewa shin mutumin da ya bar azumi zai zamanto kafiri ne ko ba kafiri bane to wasu daga cikin malamai da yawa sun ta kan cewa idan ya san wannan azumi wajibi ne akan shi bai yi ba saboda ragganci da ta'addanci da nuna isa da nuna huto na huto da ubangiji subhanahu wataala to wannan suka ce zai zamanto wasu daga cikin malikiyya da Imam Ahmad suka ce kawai shi ma kafiri ne amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a zai zamanto yayi babban wato zunubi wanda hadarin shi da Allah ya samu ubangiji subhanahu wataala bai gafarta mishi ba abu ne kenan wanda yake da hadari sosai a ce mutum musulmi ga Ramadan ya zo amma a same shi bai yin azumi kenan dole mutum ya kula game da abin da ya shahi azumi idan kaga mutum bai yin azumi kai kokari kai mishi nasiha innan makusancinka ne kenan ya zamanto in kai ne mas'uli akan shi kenan wajibi ka dauki matakin da zaka dauka akan shi in kuma aboki ne ko wani na nesa ka mishi nasiha shine abin da yake kanka kenan ya zamanto ka sabke akan wannan sai malam yace at-tasahul bi faridatis siyab sakaki da ragganci game da wannan azumi duka wannan malam yana mana bayani game da dan mu gane wannan kima ta rukuni na hudu daga cikin rukunan musulunci shine azumin watan ramadan malam yace lil asaf jiddan lil asaf wajada at-tasamuh fi thawabati sawa'un fil arkan al-khamsa am ghayriha fatajidu shakhsan qad balagha mablagha ar-rijali wa kullifa wa ma hadha la yasu yace abuni abun bakin ciki abuni mummuna a wannan lokacin yanda mutane suka yi ragwanci suka yi sakaki game da wasu daga cikin rukunan musulunci daga rukunan musulunci guda biyar ko kuma wasu abubuwa na addinin musulunci ma yace zaka samu mutum ya kai namiji yace alƙalami ya hau kan shi duk da haka ka same shi bai yin azumi wallahi da yawa zaka gani mutum wata rana mun a wani gari muna tayya mun zo wata kasuwa yana juwarin taba da ranan hakirikiri kan titi can na huce ina tuna fa a sai azumi muke to ya ne na juwarin taba sai da na juya ga wata mai abinci can ga jama'a wanda suke in ana neman za ta yi jihadi su za a fara kira in za ta yi jihadi nan su za a fara kira kaga karshen dai komi alhamdulillah to amma su ne bisa azumi ko kuma a zo abin da ya shahi ramadan sai an zo a ce alsa ta tai shi ce wannan in shi stomach shi ta tai shi dai iya yin azumi wai ka duba ka gani wata 11 kana ci kana sha ka sha ci abin da kake so ka sha abin da kake sha lahiya lau sai wata 1 da za a ma ubangiji subhanahu wataala azumi kace walsar ka ta tsaye. Na. Ka gani abu ne wanda yake akwai abin dubawa. idan ya zama to rishin lahiya mai rishin lahiya wannan dole shari'ar musulunci ta bashi uzuri cewa ka tabbatar shari'a ta bada uzuri ga wanda bai da lahiya ya aije azumin wannan wani lokaci ya rama amma kai bata tashi ba hira Ramadan yazo saboda ana zahi a garin ku Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace la kaunihi yazunnu nafsuhu saghiran wani kuma yana ganin shi cewa karami ne a shi bai cika bayin azumi wannan kuma yayi haruwa cikin mata yace wakilu mislu zalika mislu wa qul mislu hadha fi nisa'i aidan ce ka fadi cikin sha'anin mata su ma wannan zaka ga mace tace ita a karaba ce bata yin azumi ko kuma wani namijin gashi nan ya balaga amma dai a gida sai a ce a wani karami ne kai ba kai ba ce suwa wajen uwayen mu ai ko ka girma da man karami ne to idan kuma babu sanin addinin musulunci sai zaman to a ringa maka kallon karamin har yanzu wanda kuma da yaja kuma ka huce ka kai ka manzala wanda kake alƙalami ya hau kanka wanda karatuttuka nan sun gabata akan abin da ya shahi wato suffofi ko kuma alamu wanda ake gane mutun ya balaga ko ya zamanto mukallafi daga lokacin da ɗaya daga cikin wannan alamu suka bayyana cewa wannan kai fa alƙalami ya hau kanka cewa duk abin da kai a kanka shi yasa a da uwaye zaka gani suna ta muta ba a diyansu sawa'un maza ko mata akan abin da ya shahi wato balagarsu marhalarsu ta abin da ya shahi balaga zaka gani duk sun dauki matakai to yanzu ne da zamani ya canza ya zamanto uwayen sun koma yara matasa sai zamanto kuma babu irin wannan bibiyar wasu abubuwa amma idan ka duba al'adar mu a da zaka ga uwayen da suke kula da wannan suke kula da wannan saboda mi saboda a kare cewa daga ta balaga kina an san alƙalami ya hau kanta ta zamanto tayi ibitan wasu abubuwa ko ya zamanto yayi ibitan wasu abubuwa ya zamanto yana kula sallah yana cika abubuwa wanda suka shahi na farilla wanda suke kai shi amma dai yanzu ka samu mace mala yace fatajidu man tastafti zaka samu wata tana neman fatawa cikin wajen malamai ta kulu tana cewa balagtu sarisa wal 20 na kai shekara 26 malam mace ce zata zo tana tambaya malam na kai shekara yanzu fa 26 amma wa ummi taqulu anti sagira amma mahaifiyarta tana cewa ke wa har yanzu yarinya ya zake dauke azumi kasa akwai ada wanda mata suna ganin cewa fa mace wai sallah ma batta cikawa wai hita ya arme ta je gidan miji to an miki san ba mijin da wuri to ya zai ko kuma an baki ba arma ba ke ba sallah ba ke ba azumi to wannan abu wanda yake kuskure ne matakar mutun ya zamanto ya balaga mace ta balaga to wajibi akan ta ta zamanto ta kiyaye sallah da azumi da dukkan abin da ya shahi kaidodi na musulunci amma dai idan ya zamanto bata kai ba wannan za a zamanto ana darraba ta akan wannan yace wa ummi taqulu anti sagira mai biya ta tace ke yarinya ce za ta tahtamilina sawma baki ya daukan ki azumi yanzu a wuni guda ba a ci ba ba a sha ba biki iya ba ai ke karama ce to kaji irin wannan wannan yana magana ne a za a wajen su yana malami ne wanda ya rayu a Saudiya yake Saudiya haliya a can ma fa baranta namu nan wanda can ka san ai abun abonus bonus yake zawa cewa duk zahin akwai maganin zahi to amma mu yanzu alhamdulillah an gode ma Allah a zahin dai sai dai a taide saboda irin Ramadan ya zo zahi yayi zahi akwai wata iska wanda in ta kura sai kai dama ka ta hura wanda ka zauna cikin zahin hakan ni saboda in ta huro abin ne mun gani yanda Allah subhanahu wataala da ya ba mu lada to su a can kana ji za a ce wannan ta kai shekara 26 amma wai ana cewa ita yarinya ce bai kamata ba ta yi azumi abin da ya shahi azumi malam zai yi mana bayani sosai a cikin wannan littafin insha Allah saboda yana mana misali da waki inda muke ciki a halin yanzu yace ya'ani balagati da'afu sinni allazi yukallifu fihi fil ada wa huwa thalith ashara wa ma'a hadha yuqalu laha anti saghira la tahtamilina wanda al'adance mafi yawa mace zaka ga shekara 13 mafi yawa ta balaga al'adance to yanzu shekara 13 ta balaga hatta kai 26 wajen shekara 13 ta kara a ce bata iya yin azumi to ka gani abu ne wanda ya kamata a duba shi shi yasa zaka gani sai malam yace fa idza tasahala an-nasu bil arkan faman allazi yahfazuna alayhi idan mutane suka zamanto sun yi sakaki sun sauwaka game da rukunnan musulunci, to menene za a kiyaye? Yanzu mu duba mu ga a cikin rukunnan musulunci mafi yawa manya-manyan aikin rukunnan, kai musulmi ne ka sheda cewa babu abin da ya cancanta a yi ba bauta da gaskiya sai Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ma aikin Allah ne. Abu na biyu menene? Sallah. Abu na uku zakka. Zakka muka ce kana da wadata, kana da dukiya. Zaka duba garin nan da magaran suwaye ya ka kirga wanda za su bada zakka. To mafi yawa aglabiya akwai saboye. To amma dai zaka ga mafi yawa ne wanda ba su bada zakkai, wanda ake ba ma zakka su suka yi yawa. To idan ka zo azumin watan Ramadan shine kowa duk wanda yake mukallafi zakkai, sabawun kana da zakkudi ko baka da kudi, hajji ne kana da kudi, to kenan kaga a musulunci kai yanzu a rayuwarka rukunnan musulunci guda biyar idan Allah ya yi ka baka da wadata, to kai ina ji uku ne amma san filifiye na tsoron uku ne dai ya zama to wannan wajibi ne akan kare daga ka samu, amma shahada wannan kayi da kenan sun koma abu biyu, sallah da azumi. Su zaka yi kokari ka kiyaye. To yanzu azumin ya zo an ce kai yaro ne, to kaga sallar ce, sallar kuma an ce yanzu an yi sakaki gidaje da yawa na musulmi ba a sallah, to kaga rukunnan musulmin ya ne kawai shahada ce kenan. To abu ne wanda yake da hadari alal haqiqa, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Shi yasa dole ya zamanto mun gyara halayenmu, ya zamanto kuma mun kula da wato wanda suke kalkashinmu da wanda suke bayanmu. Malam yace ja'a fil hadis, ya zo a cikin hadisi sahihi ar-Rabi' binti Mu'adha bin Afra radiyallahu anha annaha qalat, take cewa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gadata ashura, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane ga sahiya ashura ila qura al-ansar allati hawla al-madina, zuwa ga kauyuka nan mutanen Madina wanda suke kusa kusa. Annabi yake ce musu mi man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmahu, dukkan mutumin da ya waye gari yana azumi to ya ci gaba da azumin shi, wa man kana asbaha mutfitiran falyutim baqiyat yawmihi, to wanda ya waye gari ya zamanto bai dauki ba azumi to yanzu ya kame bakin shi ya ci gaba da azumin shi. Yace wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin shi ka gani babu social media, babu wasail wanda daga yau an ce an ga wata kowa zai samu labari, babu radio babu kaza, sai ka gani an ga watan wasu ba su ji ba labari. To shine Annabi yake tura ɗan aike, a tura ɗan aike kauyuka a ce to an ga wata fa. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Ashura ya tura mutane yace dukkan mutumin da ya waye gari yana azumi to ya ci gaba da azumin shi, wanda kuma bai ji ba labari to yanzu ya kame bakin shi kai ya ci komi ya zamanto ya yi da sawannan wato abin da ya rage na wune shi. Sai take cewa fa kunna ba'da zalika, sai muka kasance bayan wannan nasumuhu wa nasumu subyana nasghir minhum insha Allah, mun kasance muna yin azumi kuma yaran mu kanana muna daukan su muna koya musu azumi. Yace wa nazhabu bihim ila almasjid fa naj'al lahum al'uba min al'uhin fa idha baka ahaduhum ala at'am a'tainahu iyyahu inda fitri, sai zamanto an taya da su masallaci aje da su, idan yaro yana jin yunwa ya ba shi kayan wasa, ka san yaro in yana wasa sai zamanto ya shagaltar da shi da abin da ya shahi yunwa, he can in yayi kuka sai a ba shi abinci, in kuma bai ba kuka sai ya zo shan ruwa sai a ba shi abinci ya ci. Shi yasa yanzu ma zaka gani uwaye suna koya ma yara azumi, sai a ce dauka eh azumin moda, amma babba bai azumin modawa, babba yayi azumin daga tulul fajr zuwa ghurubi shams, amma yaro sai ya zamanto mini sai a ringa koya mishi yin azumi, dauki azumi je ka yanzu ka zo yunwa, yazo yana yunwa yake ji isirwa kake ji, ya ce to dauki sahani biyu ko uku ka shiga ban daki kai wanka, eje kai wanka a ban daki, to ka san yaje shi yayi wanka ko ina ya wanke jikin shi, to eh wanka ya dawo ya ce to shikenan ya ci gaba, ba a ringa gardama wani in ya labe ya sha ruwa a ringa wani ya karya azumi wani bai karya ba, amma duk da haka nan zaka samu kuma yaro wanda bi sadiqin niyya zaka gani yayi kokari ya kai wannan azumi, amma in an ga ya galabaita da yawa uwaye kuma zaka gani an kira shi a ce to zo zo a labe da shi a washi abinci kyale shi kaka ce masa an baka abinci ka zaman to an ci gaba. To wannan menene ake koya ma mutum ne ake ibadar wannan kaga tun magabata sun kasance yaran su suna koya musu yin azumi su koya musu idan sun zo su ba su kayan wasa wanda zai shagaltar da su ya zaman to idan kuma sun yi kuka yunwa dai ta sa dole sai an aje kenan sai a aje idan ba su yi ba kuma sai aje wajen iftar sai ya zaman to an ba su abinci haka magabata suka je malam yace al musiba bari to musiba annana nara tasahul yazdaru fi sufufil muslimin cewa sakaki da sauki yana yawaita a cikin sahu na musulmai ma anna al ilma yantashiru tare da cewa fa ilimi gashi nan ko ina akwai ilimi ilimi ya watsu ko ina wa yaksur ya yawaita wa wasailut tabligh kaseeratun wa mutanawwi'atun bi haythu yaslu hadha al ilmi ila kulli shibrin min aqtaril ma'mura ce wasail hanyoyi na isar da ilimi gasinin sun shi ko ina daga ko ina kai yanzu ka duba a wannan zamani da muke ciki hanya ta yada ilimi ta ga ko ina akwai inda ake yada ilimi duk abin da kake da alaka da shi sai kaga ilimi an shiga an yada shi in kai maji radio ne kullun to daga radio a yau in ka kowace awa ba awa da zaka kunna ka ce ka bi duka frequency wanda suke gabaki dai face ka ji wata kana jin karatu ko kuma wa'azi ba ta yi ba ka ce ka rasa in dai gari na musulmi ne kuma hanyar he ta zo ma da sauki ko ina ka duba wannan salula ta mu ta zamani yanzu android nan group ta whatsapp an turo nan sitaci an turo ko ma wane ne zaka ga wani sitacin ba ma wai yana dora bane dan wa'azi a'a saboda wani la'alla ko manhashi ce daban ko habaiti yanzu ha habaiti ake da karatun ilimi kuna takunsa da wani kaji wani malami yayi magana akan wannan an ciro makda an saki kai ka zo ka dora kai kana mene habaiti ne kake amma me ya ka yada karatu ne ilimi ne ka yada to hanyoyin shi yasa malamai suka ce a yanzu jahilci da uzuri abu ne wanda babu shi a ce amma uzuri saboda jahilci kace a kai yanzu a jira na tashi alkiyama kace ma ubangiji kai jahili ne ya akai kai jahili ne kace a ba a karantar da kai ba to ta ina kaga hanyoyin karantarwa yanzu ka samu wannan wanda yake cewa ba a karantar da shi ba BBC ba ta bari kaga da jiya nan kaga dora maka kan hujja ko kuma a yana cewa ba a karantar da shi ba wannan salula yana da ida yana WhatsApp gashi nan ana dora karatuttuka gashi nan lambobin masu yada karatuttuka gasu nan a ciki cewa idan kana son karatu ka taba wannan lamba kai tsaye kyauta za a tura ba ka san babu abin da yayi arhaka ma tura karatu yahi komi sauki da arhaka kyauta da sai ma an ka zo wajen wanda zaka tura sai ya gani shi anan ho yana iya in yake kyawun niyya ya samu lada sai ya ce a kawai rike kudinka Allah saka mana ne Allah ba mu lada sai ya tura maka da duba kaga shi yasa maganar da muka yi ta cewa idan azumi ya zo ka yi kokari ka ringa janyo mutane azumi ya zo Allah ya hore maka sai ma a wannan zamani ka je ka so karti mai muwar da yawa sai ka je ka cika su da karatun alkur'ani da wa'azuzzuka kala kala sai ka ringa bi kana rarraba ma jama'a cewa ni ga karti mai muwar da karatu a ciki ga sai yanzu ramadan ne sai ana jin karatu da Allah sai ya je wancan MP3 nashi na su wannan hiya hudda shi sai yanzu ayi shanjan disk na a dora la Allah wannan an sa shi ba ya hudo ba har abada Allah kuma in Allah bai nihin shi ba da shiriya kuma yana ida kuma a wannan ko kuma yayi farmatan karti in aje ayi tabdilin ta to Allah subhanahu wataala ya datta mu malai cewa ma azalika yatasahaluna الجهل غير موجود الا في بعض الجهات التي لا عنايه لها بالعلم اصلا yace malan yace jahilci fa a yanzu babu shi abu ne wanda yake غير موجود babu shi sai dai aina a wasu wurare ana iya samun wasu wurare wanda ba a same su ba suna kula da ilimi me kula da ilimi babu harakar ilimi a wajen wurin ya musu nisa ma su zo gari yanzu misali kauyen kayau ake tawo kauyen kauye to shi ma kauyen kuma kauyen shi wanda kwata kwata abinda ya shafi karatun addini kawai sun taso ne a kullu mauludun yuladu alal fitra bu sambo su abubuwa to wannan la Allah a musu uzuri na jahilci la Allah matalauta ne wanda bissu da iya samun dama ma su zo gari la'alla shi bai taba ganin ba mota ma ji inda zai tai daga wannan kauyen ne yaje wannan kauyen to kauyen da yake ganin da dama dama shi ma limamin yana nema a koya mishi karatu barantana ya zamanto shi ya karantar to kaga irin wannan malamai suka ce ana iya zamanto an musu uzuri yace au kana fiha man lam yarfa bihi ra'sa ko kuma ya zamanto mutumin da ko daga kai bai yi game da sha'anin ilimi to shi kuma bangaren mutumin da bai daga kai game da sha'anin ilimi ga ilimin a wuri amma kai ko kula ba kai ba da shi to wannan yana sa kauta daga musulunci ma kwarwata ka juya baya daga abin da ya shafi sha'anin musulunci nawaqidul islamu la ashara abin goma yace al i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wala ya'mal bihi ka juya kai ka kai ko in ka game da abin da ya shafi sha'anin addinin musulunci kai baka koyo kuma baka koya ba baka je baka nema ga abin ana yi kai yanzu in dai abin na uzuri in dai a gari kake da wasu kauyuka wanda suke kusa da gari ka gane ku zakka san cewa in babu tayin da za a yi kace baka je baka karatu yanzu wannan masallatai ya bumsan ba last speaker nan ina take kaiwa ka gani baka to in ka nuna kawa kai ba ruwan karshe anan addini a wannan ai yan sabon addini ne yan kaza ne ba magana yan kaza bane ba ake magana ka zo kai ka gyara addinin ka ake ka zo ka san ba kai bane aka aiko ko tunda ba kai ba ubangiji ya aiko to dole koya ne zakai kuma ga yanda Allah subhanahu wataala yace inda zaka koya hanya guda biyu ce fada Allah subhanahu wataala alqur'ani da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisi daga wannan hanya ce zaka koyi addini a bisa fahimtar magabata salafus salih ba ta yanda za a yi ka zamna kace an maka wahayi a yanzu ko wani ya ce a mishi wahayi duk wanda ya ba wahayi wallahi shaytan ya ma wahayi ba wanda ya maka wahayi zo ka sha kwana kace a amma wahayi annabi ya dauke ma sallah to annabi a rayuwar shi ma bai dauke ma mutum sallah bari ma kai annabi da wani ya zo ya tambaye shi yace ya rasulullah annabi yana nema ya sake buta mishi game da hidima da ya yi ko kuma wani abu yace sal ka tambaye abin da kake so in roka ma ubangiji yace ya rasulullah ni abin da nake so kawai mu yi abokantaka mu yi ta mu zamanto tare da kai a aljanna to kaga aljanna ta wace ce ta Allah ce annabi yace to in haka ne babu wani abu da kai ne kake so babu wani manganan dukiya da wasa yace a ni wancan ne yace to fa inni ala nafsika bi kasratu sujud yace to ka taimaka mani a karan kanka da yawan abin da ya shafi sallah ka yawaita sallah wannan zai sa ya zamanto ka samu ka kai wannan to wani yazo ya ce shi ya bi yin sallah an dauke mishi ko kuma shi yazo ya ce a daga ku daga nan nan na gafarta muku kuma nan shi shekara mai zawa to shi kuma wane to Allah subhanahu wataala ya datar da mu mun bada misali wasu da suke cewa karatu mun ahkamul jara'id wani shehu yake cewa idan ya daga kan shaka yaga an rubuta wani muridin shi a ƴan wuta sai ya tura ya ce a goge a sa shi aljanna haka shehu nan aka gaito suke cewa to malam ya zo a karatu ya ce ai su ana rubuta sunayen ƴan wuta ne a can kasa to shi ya ce idan ya daga kai ya gan shi a sama to kaga shi bai san ba ma ina sunayen ƴan wuta suke ko ba su sunayen ƴan wuta a kasa yake saboda ranka ran ɗan wuta idan aka dauke ta ba bude mata sama in aka je sama ake kasa ake dawowa da ita can kasan kasa a je a rubuta sunan shi a mishi rijista ka san kowa in ya mutu sai an mishi rijista cewa ka zo sai a mai doka kuma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra la Allah mu tsaya a wannan gaba ganin lokaci yayi da fata abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين